أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله Yau Alhamis tara da watan Rajab shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya yi daidai da 10 da watan 2 2022 Miladiya Zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka bayan mun dan tsaida shi kamar daidai wata guda haka Zan mu ci gaba ina ga mun tsaya a cikin An-Naw'u Salis wal 20 Nau'i na 28 sifatu man tuqbalu ruwayat huwa man ma ta'allaqu bihi sufar wanda ake amsa ruwaya shi insha Allah Imam An-Nawawi da ma wasu lamurra da suka shahi wannan abubuwan nan ne zan mu tashi daga nan kamar da muka sani ulumun hadisi wani bangaren su yana alaka da wani bangare wannan abubuwan da zai fara ambatawa suna da alaka da ilimin al-jarh wa ta'dil da duka ilimin hadisi kahin jarh wa ta'dil kahin ilmul ilal kahin shi kanshi mustalah al hadis in da sauran su dukkan ulumul hadis dukkan su suna da alaka da juna wasu mas'aloli suna tadakhuli cikin wasu mas'aloli na wani fannin duka ba a iya raba su da juna to wannan abubuwan da zai kawo nan gaba suna da alaka ne da ilimin al jarh wa ta'dil yace wa fihi masail inji al imam an-nawawi yace a cikin wannan babu nau'i na 23 akwai mas'aloli ihdaha daya daga ciki ajma al jamaahir jumhuran malamai jama'a mafi yawa sun tahi min aymatil hadis daga cikin malaman hadisi wal fiqh da malaman fiqhu annahu yustarad fihi an shartanta a cikin shi ma'ana wanda ake amsar ruwayar shi an yakunu adalan ya kasance adali ne dabidan kuma mai harda ne bi an yakuna musliman ya kasance musulmi ne baligan balagagge akilan kuma mai hankali wannan wanda za a amsa yayi wajen balaga wanda za a amsa amma in wajen shi ya dauka ne sihatu samaa kuma wannan daga shekara 5 kamar yadda yake cikin al-Imam al-Sahih al-Bukhari mun ga wannan bayanin akilan ya kasance mai hankali ne salima min asbabil fisq ya kasance kuma kubutacce nan ma musulunci da yayi magana cewa musulunci ana magana fa wajen badawa wanda za a amsa ya bada hadisi a amsa amma in wajen shi ya karba ne ga hadisin Abu Sufyan can yana kahuri wanda mun yi shi a Sahih al-Bukhari ya dauka kuma da yazo badawa an amsa wajen dauka yana iya dauka amma kuma tunda ya musulunta yanzu an san baya ya sa ƙarya ba ciki za a amsa hakanan shi ma yaro in ya dare ya hankalci abinda zai abinnan ana iya barin shi ya dauka amma ya bada a amsa ita ce ake magana nan min as-salima min asbabil fisq ya kasance ya kubuta daga sababba na fasikanci wa khawarimul muru'a da kuma dukkan abin da ke keta mutunci wasu abubuwan wanda ba ma sabo bane ya kasance ya kiyaye su ba za a ganshi yana wani abu ba na zubu da mutunci mutayaqqizan ya kasance fadakakke ne ma'ana ba gafil bane ba rafkananne bane hafizan mai harda ne in haddasa min hifzi in yana bada hadisi ne daga harda shi in harda ce yake bada ta kamar yadda yake magabata musuna majalis na imla na hadisi majalis zaka ji ana cewa amali fulan majalisin shi da yake shibta hadisai to wannan da harda shi yake bada dabita li kitabihi in haddasa minhu kuma ya kasance mai kiyaye littafin shi ne in daga littafi yake bada in ya bude littafi ne ya karanta ya bada to ya kasance ya kiyaye littafin ba za a samu shi wani abin da ba daga ciki ba ya dauke shi aliman bima yuhilul ma'ana ay rawabihi kuma ya san abinda ma'ana take juyawa idan yayi ruwaya da ma'ana saboda ruwayatul hadis bil ma'ana malamai sun yi sabani akan ta amma abinda aka yi tahiya akan shi shine halak ne ruwayatul hadis bil ma'ana amma ga wanda ya kasance masani da ma'ana masani da lugar larabci ya kiyaye kuma yana da sani da ka'idodin hadisi da usulul fiqh ta yadda ba zai bada shi da ma'ana ba hadisin ya bata abinda yake nihi wannan kenan na harko kamar ruwaya shi da ma'ana zamana ba lafazin shi bane zaka bada ba yadda lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba lafazin karan kan shi bane zaka fada zaka fadi ma'anar dai abinda Annabi ya fada kamar hadisin masalan ake cewa inna mala amal bin niyatu inna mali kulli irmanu inna fadai shaka aibin lafzin lafazin annabi ne amma kuma in nace wa karsabata annabi alaihi salatu wasalam annahu amara annahu la yasifu amalun illa bin niyya kin kaga wannan bil ma'ana ne kawa ma'ana abun ce na fada ba lafazin hadisin ba to shine ake cewa arwaya bil ma'ana nabi tasbutul adala bi tansisi adalaini alaiha adalci da aka yi cancewa sai adali za a amsa to adalcin yana tabbata in an samu an nassanta aw bil istifada ko kuma da istifada jama'a diyawa sun abun yazo ga wancan har ya shahara cewa wani kawai adali ne yace fa man istaharat adalatu baina ahli ilmi duk wanda adalcin shi ya shahara a tsakanin malamai wa sha'a sana'u alaihi kuma yabo yawatsu a gare shi kafafiha to wannan ya wadatar ya isa wajen tausikin shi ba sai an yi wannan ba kama al-imam malik ko sufyan ne da sufyan guda biyu shine sufyan guda biyu da wanne da wanne sufyan ibn uyayna da sufyan sauri shine sufyan ne kamar yadda an ce hammadi ne shine hammad ibn salma da hammad ibn zaid ya gama su wal auza'i da al-imam al-auza'i da shafi'i da ahmad da makamantan su wanda wa'annan in suka taho ma cikin sanadi mutum ba buƙatar ana cikin dirasatul asanid in an kawo sanadi a karantawa na ga martaba shi ana amsa hadisin shi wani ga martaba shi ba a amsa in aka taho kaman wajen su malik sanadi da malik da sufyan da auza'i da shafi'i masalan da su da su ahmad suna zawwa wannan dirasa ma ba a yi don saboda sananne ne shahararre ne cewa adalai ne ba su buƙatar bincike su ne ma suke binciken wasu ba wai su ake bincika ba akan su an tambaye Ahmad ibn Hanbal game da Ishaq ibn Rahuwiya ce misul Ishaq yusalu an kaman misalin Ishaq kuke nihin a rika tambaya akan shi ma'ana Ishaq wani yayi kadan ya tambaya akan cewa yaya adali ne a amshi hadisin shi wasu ila ibn ma'in an abi ubayd an tambaye yahya ibn ma'in game da abi ubayd yace misli yusalu an abi ubayd kaman ni kuke tambaya game da adarcin abi ubayd yace abu ubayd yusalu anin nas shi ake tambaya menene halin mutane ba wai shi a tambaye shi a tambaya ba cewa ga halin shi kamar su malik in sun zo cikin sanadi su sufyan da sauran su shahara ta wuce ta yadda he ka tsaya kai binciken yaya adalai ne yaya menene halin su su sun shahara wa tawassa ibn abdul barr fihi fa qala ibn abdul barr ya wasa abun ya fadada abun a cikin wannan sha'anin na adalatarwa yake cewa kullu hamil ilmi dukkan wani madaukin ilmi dalibin ilmi ma'ruful inaya bihi wanda aka sani ya kula da ilmi mahamulun abadan yana dauke da ilmi har abada to alal mahamulun abadan alal adala kullun kawa a dauke shi akan cewa adali ne hatta ya tabayyana jarhuhu har sai ya bayyana cewa yana da rauni yana da wannan ba a amsa wannan ibnu abdul bar mazhabin shi kenan wa qawluhu haza ghayru murid yace wannan magana ta ibnu abdul bar baza a yarda da ita ba cewa dukkan wani wanda aka sani da daukan ilimi za a daukan shi cewa kawai adali ne sai in an samu sabanin haka saboda wannan ana samun sabanin hakan kin mafi yawa kuma hujjar sa akan wannan ibnu al-mawaq malamin malikiya daga cikin malaman baya sun goyi bayan ibnu abdul bar akan wannan magana hujjar sa shine annabi yake cewa ya hamilu hazal ilmi kullu khalifin adulu cikin dukkan wasu mutanen da zasu maye su zo a baya na to wanda ka gani suna dauke da wannan ilimin sune adalai yanfuna anhu taharif galin zasu kore mishi jirkitawar masu wuce gona da iri da ƙaryan masu ƙarya da kuma tawilin jahilai wannan hadisin shine hujjar sa akan cewa dukkan wani dalibin ilimi a dauke shi cewa adali ne sai an samu sabanin haka wanda an rawaito hadisin nan ta hanya al-aqili daga riwayar ma'an ibn rifa'a sulami daga ibrahim ibn abdurrahman al-azri marfu'in hadisi to yace wannan magana tashi ba abun yarda bace saboda hadisin da'ifi ne mursal ne ko kuma mu'dal ne ibrahim shi yayi irsalin shi a cikin shi akwai ibn al-qattan yake cewa la na'rifu al-batta ba mu san shi ba kwata-kwata wannan mutum ma'an kuma a cikin yana cikin sanadin hadisin akwai ma'an ibn rifa'a kenan shi kuma ibn ma'in ya rauna nashi da abu hatim da ibn hibban to wanda kaga sai ibn hibban sai rauna na kwarai mutuna raunin shi ya kai dan sai ibn hibban suna cikin masu tasahulanci da ibn adi da juzajani duk da ibn ma'in da ibn madini da ahmad sun inganta su an tambaye khallal game da sha'anin wannan marwaci yake cewa an tambaye ahmad kan wannan marwacin yake cewa wannan hu mawdu wannan hadisin yana kama da hadisin ƙarya kenan takaice dai hadisin da'ifi ne da Ibn Abi Bar suka tahi akan shi kuma abin da ya tahi akan shi ba haka nan malamai suka tahi akan cewa ba duk wanda aka sani da cewa dalibin ilimi ne a bar shi kawai adali ne sai an samu sabanin haka ta sa nawa za a samu malamin ne kuma amma ayyukan nashi sun saba ma adalci salisa na uku yu'ruf dadduhu bi muwafaqati sikat ai an yi bayanin cewa abin da ya faɗa a farko ne yake tahalili yake warwarewa yayi bayani akan adalci to kuma sai bayanin adab harda yace ana gane harda marwaci bi muwafaqati sikat yake kasance yana muwafaqa dacewa da amintattun malamai almutiqini na gwannai cikin fannin galiban mafirin jayi kenan ya kasance duk abin da zai rawaito bai ya saba ma wanda suka yi shi ilimi ko kuma wanda suke jagorori ne cikin fannin bai yawaita saba musu ba wala tadur mukhalafatuhu nadira saba musu dan kadan a cikin sha'anin hadisi bai cutarwa dan yana saba musu so dai so biyu so uku wannan bai cutarwa amma a zamanin kullun in yayo ruwaya tana saba ma gomiya tar bisa 160 bisa 170 bisa 100 tana saba ma al-huffazul-mutqinin manya-manyan mahardata tana saba musu to wannan ba za a doke shi ba cewa mai harda fa in kasurati ikhtalla dabbuhu idan ta yi yawa saba ma manyan malamai da yake yayi yawa sai a ce wannan harda shi ta samu tangarda wala mai hutajjabi ba za a yi hujja da shi ba dan saboda dai bai saba ma manya jagorori cikin fannin wajen mutun nawa kuma kullun kuma a dauka a saba musu da yake yayi yawa kuma a dauki nashi nashi ake yadda wasu sai a dauki nasu kawai a ce har da shi ce ta samu matsala arabi ana hudu matsala ta hudu yuqbalu tadil min ghairi zikri sababihi ala sahihil mashhur kamar yadda muku bayani cewa bayani ne zai shiga nan gaba akan ilimin aljarh wa ta'dil shine yake yi bayani yace ana amsar ta adili cewa wani adali ne mutunan kirki ne to ana amsar wannan magana koda ba a ambaci sababi ba akan zance mafi shahara mun ganshi a darasi da muka yi na al-ilmul jarh wa ta'dil indai ya zamana an ce adali ne ba sai an ce me yasa kace adali ne wala yuqbalu al-jarh illa mubayyin sabab amma si jarh rauna na marawici kace wani mai rauni ne ba amsa hadisin sai ka faɗi sababi menene sababi fasikanci ne ko bid'a ce ko kuma rishin harda ne ko ikhtilati ne ko menene kamar yadda asbabin suna nan sanannu wa amma kutubul jarh wa ta'dil allati la yuzkar fiha sababul jarh fa fa'idatu wa tawaqquf fi man jarahu nawawi Allah mashi rahama yake ce amma fa'idar raunanawa a cikin littattafa amma littattafan jarh wa ta'dil wanda basu ambatar sababin raunana marawici su ce kawai wani mai rauni ne suke ambatar sababi yace fa'idar sa shine ka tsaida hukunci akan wannan marawicin sai an yi bincike in basu faɗi sababi ba ka ce sun ce wani mai rauni ne basu faɗi sababi ba ilimi na addini an kafa shi akan adalci akan ka'idar da Allah madaukin sarki ya hauda ko mun girman mutum kamar su Malik Sufyan su Ahmad ga su manya ne cikin fannin amma busu rauna na marawici kawai su ce wani mai rauni ne kawai a ce a ai ko jagororin fannin ne bar a amsa a kyale a sai sun hudu menene sababi menene dalili dan saboda yana iya zama sababin raunana ne a wajen su amma wajen wani kuma ba sababi bane kenan dole sai sun bayyana ko ma su wane ne yace fa in bahasna an halihi idan muka yi bincike ga halin shi wannan marawici wanzahat an hurriba shakku ya kauce daga gare shi wa hasala sika bihi muka samu amincewa da shi kabilna hadisu sai a mashi hadisin shi duk da sun ce mai rauni tunda basu faɗi sababi ba muka yi bincike muka ga cewa sika ne mutumin kirki ne wannan raunin basu faɗi sababin shi ba to wannan sai mu gabatar da adalta adalcin shi ga mai da raunin shi ka jama'atun fi sahihai ne ce kamar jama'a da dama cikin sahihai ne bukhari da muslim bi hadhihi al-masaba ta wannan hanyar ce akwai marawaita wanda an soke shi cikin bukhari da muslim mafi yawancin su irin wannan suka ce wanda ba a faɗi sababi ba wanda wannan ku al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun san cewa suka ce wanda bata cutarwa kawai sai su huddo shi a cikin marawaitan su dan saboda sun san masana ne game da fannin wannan mas'ala al-imam suwidi yayi bayani akan ta mas'ala ce yake cewa wanda an yi sabani akan ta na farko maganganu guda uku na farko yake cewa Allah mashi rahama qabulul jarh ghayr mufassar ana amsar jarhi rauna na marawici ba tare da an fassara cewa ga dalilin ba ba kuma yace wala yuqbalu ta'dil illa bi zikri sababihi ta'dil kuma ba a amsar shi sai da sababin shi yace dan saboda sababin adala suna yana ya kusur ta sannu fiha ana yawaita mutun ya kirkire shi ya azama kanshi adala ya nuna cewa shi adali ne mutunin kirki ne mai gaskiya ne yana iya kirkira ya azama kanshi sabanin fasikanci yace fa ibn al-mu'addil al-zahir sai mai adaltawa yayi gini akan zahiri wannan ita ce magana imam al-haramaini da imam al-ghazali da raji cikin litan sha al-mahsul sai ra'ayi na biyu wanda ba a amsa al-jarh da at-ta'dil gabaki daya wanda ya raunana marwayci da wanda ya adaltar da marwayci gaba daya ba a amsa kowansu sai ya kawo dalili wannan mazhabi na bi kenan wanda shine al-Khatib al-Baghdadi da malaman usul suka tahi akai sai kuma magana ta uku la yajibu zikiru sabab bi wajaba ba ambata sababi cikin kowannan sawa'in fil jalsa sawa'in fit ta'dil mu'addidu wanda yace mai adaltawa ne ya san abin sababin da yasa yace adali ne ko kuma ya san sababin da yasa yace wannan ne mai rauni ne amma al-qadi abubakar abinda ya zaba yace jumhurin malamai suka tayi akan shi wanda imam al-haramaini da ghazali da razi suka zaba shine kuma abinda al-hafiz al-iraqi ta dabu al-imam al-bulqini cikin mahasin al-istilah amma al-imam ya al-imam ibn hajar allah mishi rahama a cikin wannan mas'alat yayi tafsilin zance ya kawo magana mai rarrabewa yace fa in kana manjaraha mujmalan qad wasaqahu ahadun min aymati hadha sha'an yace wanda yace wani mai rauni ne ya bar magana arhibi cewa ga dalilin raunin idan an samu wani malami kuma ya zo shi ma babban malami ne cikin hadisi yace wannan nan mai adalci ne yace to wannan ba a amsa wancan wanda ya rauna nakin sai a gabatar da adaltarwa a yadda wannan wanda ya rauna nakin ko ma wane ne inda bai fassara ba yace dan saboda ya samu shaida ta wani kuma wani ya soke shi sai mu yadda su kan mu doki madauki gyaran su tunda mai suka bai hadu dalili ba yace dan saboda ba zai adaltar da shi ba sai in yana da hujja sai na gaba al-khamisa mas'ala ta biyar as-sahih anna al-jarh wa at-ta'dil yasbutan bi wahid sahihiyar magana cewa adalci da raunanawa suna tabbata da maganar mutum daya waqila wasu sun ce la budda min sunaini babu makawa sai an kawo mutum biyu sai mutum biyu in sun hada yace wakila dan saboda magana ce mai rauni wanda suka kwatanta al-jarh wa at-ta'dil da shahada shahada dole he mutum biyu wannan kuma babu alaka babu kama tsakanin al-jarh wa at-ta'dil da shahada kenan magana mafi inganci da malamai suka tai shine cewa mutum daya in ya raunana ko ya adaltar ana amsa daga wannan abin da yayi ba he biyu ba yake cewa uzzata ma fihi jarhun wa ta'dilun farjarhu muqaddam al-imam an-nawawi yace idan suka gamu guda biyu da al-jarhu raunanawa da kuma adaltawa a cikin marawici daya wannan marawici daya ne wasu sun ce mai rauni ne wasu sun ce mai inganci ne yace to farjarhu muqaddam to wannan suka ita ake gabatarwa sukar ita ake gabatarwa dukkan saboda kokarin kiyaye addinin Allah ka asayo ƙarya ciki waqila wasu suka ce in zadal mu'addiluna idan wanda suka adaltar suka ce wani adali ne sun yi yawa kuddimat ta'dil sai a gabatar da ta'dil kin Khatib al-Baghdadi yace wannan abun kuskure ne ga duk wanda ya sa shi a rai dan saboda masu adaltawa ko mun yawan su busu da labari game da dalilin da wani yace wani mai rauni ne da sun ba da labari yanzu misali ne zan ba da yanzu misali a ce wani sun ce ai wancan malamin mutunan kirki ne su wajen biyar kuma sai wani ya zo nan gurin daga hura shi daya sai yace a wancan mutunan banza ne me yasa ba za a amshi shi wanda suka ce za a amshi ta mafiya yawan can wancan su biyar wa suka ce mai mutunan kirki ne za a amsa sun ce mu kalli yawan su shi kuma wancan shi daya ne kenan kan mu amsa jarhin shi to abin da yasa Khatibi ya soki wannan magwa a ra'ayin yace ai su da suka ce mu adali ne mutunan kirki ne aikin banza boye shi ake yi kasancewar shi fasiki ne su bai yi a gaban su ba su gani ba shi kuma wancan da yazo ce mu a wannan fasiki ne tashi zan mu dauka dan saboda me yiwa shi ya gano tabbas ya gano inde ma malaman hadisin ne bai ya fada ba ba tare da ya gano ba kenan da an samu wani ya jarraha kawai a dauki magana shi saboda shi ya hango abin da ya gani na raunin wannan marawacin da yasa yace wannan mai rauni ne an gane ko wa iza qala haddathani siqa idan malami yace siqa amintaccen mutum wani amintacce ya bani labari aw nahahu ko makamancin wannan lam yuktafa fihi ala sahih wannan ba za a wadatu da wannan magana ba gazance mafi inganci kawai a sallama a bi shi yace waqila wasu kace yuktafa za a wadatu da wannan magana fa in kana alqa'ilu idan mai fadan ya kasance aliman masani ne kafafi haqqi muwaqqi fil mazhab inda ba'd al muhaqqiqin to wannan wanda suka dace da shi ya wadatar idan ya a wajen wasu malamai muhaqqiqin a cikin ilimin hadisi kenan in yace haddasani suka wa suka ce za a amince ko koda bai ambaci mutanen ba wasu kuma suka ce ba za a amince ba dan saboda tana yiwa kasance suka ne wajen shi wajen wasu ba suka bane dan saboda asbabul jarhi mukhtalifa wa idza rawa al-adl amman samahu idan adili ya rawaito ga wanda ya ambata yace lamai kunta adila indal aksari wannan ba adaltarwa bane ga zance mafi a wajen mafi yawan malamai huwa sahihi kuma ita ce magana mafi daidai waqila huwa ta'dil wasu suka ce adaltarwa ne ya nuna cewa adili ne a wajen shi kamar masalan wani marawaici ne yace wani ya bani labari na rawaito daga wani to wannan yana nunin cewa ya yarda da shi ko kuma ruwaita wa wannan kawo ma'ana mujarradun ruwaya da yi daga gare shi kawo mu dauka cewa adaltarwa ne gare shi malamai suka ce a ba za a dauka ba kuma ita ce magana mafi inganci yace al-Imam Suyuti yace da an yi ruwaya daga Sha'abi an ce mishi yace haddathana al-Haris wa ashhadu billahi annahu kana kazzaban ga Sha'abi babban jagora wannan sha'ani yace Haris ya bani hadisi kuma ina shaida da Allah katan makareci ne kenan ka gani ya nuna cewa daga cewa wani ya bani ruwaya ba shi yake nuna cewa ba ka dauka adali ne wara wala hakim wa gairuhu hakim da wasu rawato daga Ahmad an annahu ra'aya ibn ma'in ya ga ya ibn ma'in yana rubuta sahifa ta ma'amar daga aban daga Anas ma'amar daga aban daga Anas a rike da kyau fa iza tala alaihi insanun katamahu yana rubuta hadisan wannan hanya daga ya ga wani ya shigo sai ya rihe su sai Ahmad ya ce mishi kana rubuta sahifa aban daga Anas kuma ka san cewa wannan hanya ko ƙarya ce duk hadisan da ake rawaitowa daga Ma'amar daga Aban daga Anas hadisan wannan ƙarya ce kake rubutawa fa in qala qala sai yace falau qala qa'ilun yace da wani ya ce maka anta tatakallamu fi Aban wa tatubu hadisahu ya akai kana suka Aban kana cewa ba mutunin kirki bane makaryaci ne kuma kana rubuta hadisan shi sai yace mishi ya Aba Abdullah wannan hadisan nashi da nake rubuta dan in hardace su ne kuma na san cewa hadisan ƙarya ne dan kan wani gobe ya zo mini ya kawo mini wajen abanikin nan ya hudda shi ya sa sabit ya rawaito su daga Ma'amar daga Sabit daga Anas in amshi wannan hadisin daga nashi sai in ce mishi ƙarya kake wannan ba shi bane daga Aban ne daga Sabit ba Sabit ba kene ce kawai ina harda rubuta su in hardace ƙarya dan wani ko ya zo mini ya mini hujja da ita na san cewa ƙarya ce shi ya sa ma yana yi in wasu sun shigo wanda ba za su fahimci manhajar shi ba sai ya boye ya rihi dan saboda kasa ce yarda da shi yasa yake daukan hadisan shi yace na gaba wa amalul alimi wa futiyahu ala wafiqi hadisin rawahu laysa hukuman bi sihatihi aikin malami kuma ya ko kuma yayi fatawa akan daidai fatawa da ta dace da wani hadisi to ba da yake rawaitawa ba hukunci bane da cewa hadisin nan sahihi ne a wajen shi ma'ana dan mun ga wani malami an tambaye shi ya bada amsa cikin malaman hadisi ko kuma yayi aiki da wani hadisi kan mu dauka cewa wannan hadisin a wajen shi kawai da mun ga aiki da abin da ba shi yake nuna cewa sahihi bane tana yiwa da ifi ne shi kuma wannan aikin yayi shi ne da wata hujjar daban tana yiwa wannan hadisin wajen shi da ifi ne amma kuma fatawa ya bada ta ne da wasu ayatul qur'ani ko kuma da wani hadisi wanda ya dace da wannan kenan kawai aikin malami ko kuma bada fatawar shi akan wani hadisi ba zan mu dauka ba cewa hadisi ne sahihi gare shi zan mu gani cikin sunan Abi Daud ga sanan hadisi da dama da yake kawo hujja gare su amma kuma shi ma yace masu rauni ne abin da yake nihi ba su kade bane madogara ta akwai hanyoyi da dama sun zo ta wata hanya ko kuma sun kasance akwai asali suna da asali dai wanda suke koma zuwa gare shi ba da su bane hujja yace wala mukhalafatuhu qadhum fi sihati ko kuma malami idan ya saba ma fatawar shi ko aikin shi ya saba ma wani hadisi kan mu doka cewa yayi suka ne akan cewa hadisin da'ifi wannan da'ifi ne a tana yiwa sahihi ne a wajen shi amma kuma ya ci karo da wani sahihin sai ya kaddama wanda yi shi inganci ko kuma ya kasance ya sa mansukh ne ma kenan dai aiki da bada fatawa baka aza hukunci kace ai ya sa hashi wala fi ruwatihi ko kuma ruwayar shi sai na gaba as-sadisa mas'ala ta shidda ruwayatu majhulul adala zahiran wa batil la tuqbalu inda jamaahir ruwaya ta wanda kasance an jahilci adalacin shi zahiri da batini ba a san shi ba to wannan ba za a amshe shi ba a wajen jumhurin malamai wa ruwayatul mastur ruwaya ta masturul hal kuma wa huwa adulun zahir khafirul batin al mastur shine kuma wanda zahirin shi adali ne amma kuma badinin shi ba a san ba me yake ciki to yace wannan yi mutajibiha inda maraddal awwal wanda suka maida waccan magana ta farko suna amsar ruwayar wannan ma'ana majhulul adala zahiran wa badina wanda ba su yi aiki da shi ba kuma suna aiki da wannan dan saboda shi wannan adali ne a zahiri a badini ne ba a sani ba wa huwa qawlu ba'd ash-shafi'in shine wannan kuma magana ce daga cikin maganganu su malaman shafi'iyya qala sheikh sheikh yake cewa anan in kuna ta ne yace sheikh wa yake nihi man a ba a sharhi bane ba a cikin matani ne imam an-nawawi ne yace qala sheikh yana nihin ibn salah dan saboda asalin littafin talkhisi ne littafin ibn salah yushbihu an yakunu al-amalu ala hadha fika kama yadda al-imam al-iraqi ma waqi ne ma amma an ya kawo damiri na ga'ib ko kuma yace sheikh shi ma yana nihin kawo ibn salah shine jagoran wannan fanni yace yushbihu an yakunu al-amalu ala hadha fika sir min kutub al-hadith yace wannan yana kusa kasance aikin aiki da yawa akan cikin littattafan hadisi haka yake fi jama'atin min ruwat cikin jama'a da dama na marawaita ta kadama al-ahadithihim wanda zamani ya gabata gare su wa ta'azzarat khibratuhum badinan bai yiwa a jarraba su a boye a san badinin su wasu sun riga sun rasu basu duniya ma balle kace abin cika za badinin su a gano me yake wannan badini kuma ba zaka san shi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umarce ni in yi aiki da zahiri badini kuma in wakilta lamarin shi zuwa ga Allah in kace he ka binciko har badinin mutun ka sani to marawitan da zaka amsa kadan ne wa amma majhulul ayn amma wanda aka jahilci ainin shi kwata kwata ma ba a san shi ba kawai an ce wane wane nan babu wanda ya san shi ba wai majhulul hal wanda hal an san shi wane ne dan wane amma halin shi mutanin kirki ne ko na banza ne ba mu sani ba majhulul ayn kuma shine da kwata kwata ma ba a san shi ba shi kin ma ba a san shi ba wanda ya san shi to faqad la yaqbaluhu ba adam an yaqbalu majhulul adala yace so diyawa wanda wani lokaci wanda ba su amsa majhulul adala shi ma ba su amsa shi sun bashi hukunci daya da na wancan yace summa marrawa anhu adalani sannan wanda ya kasance marwayta biyu adalai biyu sun yi ruwaya daga gare shi ayyannahu to wannan mun san ainin shi kawai in an samu marwayta biyu sun yi ruwaya me yake hudda ma rawi jahala abinda yake dauke ma yake kore ma rawi a ce mishi majhul ne shine a samu malamai biyu sanannu suna ruwaya daga gare shi irtafa'at jahalatu ainihi shine ai a hali jahalatu ainihi ta dauke Khatib al-Baghdadi yake cewa al-majhul inda ahlul hadisi wanda aka jahilta a wajen malaman hadisi man lam ya'rifuhu al-ulama wanda malamai basu san shi ba wala yu'rafu hadisu kuma ba a san hadisin shi ba illa min jihatin wahir sai ta fuska guda babu duk duniya ba wanda ya taba ruwaya daga gare shi sai mutun daya to wannan yana nan matsayin majhul majhul wannan majhul al-ayn wa aqallu ma yarfa'u al-jahala ruwayatu sunan mashhurain yace abinda mafi karancin abinda ke dauke ma marawaici jahala shine wanda ruwayan mutum biyu shahararru suka ruwaya daga gare shi in an samu marawaita biyu shahararru sun yi ruwaya daga gare shi to wannan ta dauke mishi wannan ba an ce ba a san shi ba ana gane ya dego ka aje kawo bayani ne ake ba gane ina ake ba gaba ba wa naqala ibn abdul bar an ahli al hadith nahwa ibn abd al-bar
kaman da aka ce wanda adalai kula shi ba an jarce shi adalai suka hudo shi shike amma har da misali a ce kamar da shi Buhari da Muslim suka hudo ko da ba sanin da shi ya wuce
shi marawaita ha ake zance Buhari da Muslim marubuta ne ba marawaita wa naqala ibnu abdul bar an ahlul hadith nahahu ibnu abdul bar ya kawo daga malaman hadisi kwatankwacin wannan qala sheikh al imam yake cewa sheikh abu amr ke raddan ala al khadib yana raddiga khadib al baghdadi yace wa qadara wal bukhari am mirdas al aslami idan aka fada haka raddin da zan maka cewa bukhari ya yi ruwaya daga mirdas al aslami wa muslim ar rabi ibn ka'ab al aslami muslim kuma ya yi ruwaya daga rabi'a ibn ka'ab al aslami wa lam yarwa ainihuma ghayr wahid dukkan su babu wanda ya ruwaya gare su sai mutun daya kenan waccan magana ta haka ta tashi yace wal khilafu fi hadha muttajihun amma sabani cikin wannan yana da huska kal iktifa'i bi ta'dilin wahid kamar mas'alar iktifa'i ne da adaltarwan mutun daya wa sawabu naqalul khadib abinda yake daidai shine abinda khadib ya doko wala yasihu raddu alayhi bi mirdas, bai kamata ba a yi ma Khadijah raddi da hadisin mirdas da ke cikin Bukhari da Rabi'a da ke cikin Muslim, fa innahu ma sahabiyan mashhura, su wannan sahabbai ne, sahabi koda ba kowa ma bai rawaito daga gare shi ba, ba mutun daya ba, bai so kashi sahabbai kulluhum udul, sahaba kulluhum udul, sahabbai dukkan su adalai ne. Duk binciken da ake tayi ai dan kan marawici a amsa ga wanda ba a san halin shi ba ko makaryaci ne ko kaza, to kuma wannan da ka faɗa da Mirdas da Rabi'a duka sahabbai ne, wannan ba za a ma Khadija raddi akan su ba. Magana Khadija tana nan inda take cewa mutum biyu, yace akwai ma mutane da dama, inji al-Imam Suyuti sharhi ne, yake cewa wanda Bukhari yayi ruwaya daga gare su babu wanda yayi ruwaya daga gare su sai mutum daya. Daga ciki akwai Juwayriya ibn Qudama, Juwayriya wannan yana daga cikin sunayen da yana kama da mata amma kuma namiji ne, Juwayriya ibn Qudama wanda Abu Hamza kadai yayi ruwaya hadisi daga gare shi, kuma akwai shi a Bukhari, da Zaid ibn Rabah al-Madani shi kuma Malik kadai yayi ruwaya daga gare shi kuma shi ma yana Bukhari, da Walid ibn Abdurrahman al-Jarudi shi kuma Ibn al-Munzir kadai ibn dan shi kadai Munzir ya wannan yayi ruwaya daga gare shi, dan shi kadai yayi ruwaya daga gare shi kuma bai sa ba aka ce mishi mai rauni ne, wannan adali ne kuma yana cikin sahih Bukhari. A wajen Muslim kuma akwai Jabir ibn Isma'il al-Hadrami, tambaye aha wanda tabi'in ne kansu, wanne wannan da aka zana, wasu tabi'ai ne wasu atba'u tabi'in, yace Jabir ibn Isma'il al-Hadrami tafarrada anhu Abdullah ibn Wahab, shi kuma yana cikin Muslim amma Abdullah ibn Wahab kade yayi ruwaya daga gare shi, Khabbab sahibul maqsura shi ma Amir ibn Sa'd yayi ruwaya daga gare shi, amma duka wannan marawaitan da suka yi ruwaya daga cikin Bukhari da Muslim wanda ba wanda yayi ruwaya daga gare shi sai mutun daya, yace Sheikh al-Islam ma'ana Ibn Hajar yayi amsa yace amma Juwayriya zance mafi inganci shine Jariya, Jariya ne ammu ne na Ahnaf, Jariya ne ammu Ahnaf wanda Ibn Abi Shayba ya bayyana wannan a cikin musannaf din shi, yace amma Zaid ibn Rabah Abu Hatim yana cewa bai hadisan shi ba su da lahi, Dar Qutni shi ma yace siqa ne, Ibn Abdul Bar yace siqatun ma'mun, Ibn Hibban yace shi ma siqa ne, kenan duka wannan jahala ta huta daga gare shi, ba zancen a ce mishi majhul ne, yace amma Walid shi kuma Dar Qutni da Ibn Hibban sun inganta shi, Jabir kuma Ibn Hibban ya inganta shi, Ibn Khuzaima ya huddo hadisin shi cikin sahihin shi, kenan duka wannan ba za a ce ba ga su a Bukhari ko Muslim ko majhulai ne, ba majhulai bane, ga wasu nan sun inganta su. Sai fa'ida guda biyu da Ibn Hajar ya ambata, ya suwidi kan yace jahil jama'atu min al-hufaz qawmun min ruwati li adami ilmihim bihim hum ma'rufuna bil adala inda ghairihim, wasu da dama wasu marawaita da dama wasu sun jahilce su da sananu ne a wajen wasu, ma'ana jahala ce nisbiyya, wasu sun jahilce su amma kuma sananu ne, mashahurun mutun amma kuma yake joni ya ce mishi ba a san shi ba. Daga cikin yace wanda suka zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim akwai Ahmad ibn Asim al-Balhi, Abu Hatim ya ce majhul ne, to shine bai san shi ba amma sananne ne wajen malamai. Ibrahim ibn Abdurrahman al-Makhzumi ibn Qattan yake cewa majhul ne, yace shi ma kuma malamai sun san shi ba majhul bane, Usama duka suna cikin Bukhari da Muslim. Usama ibn Habs al-Madani al-Imam Saji ya ce da Abu Qasim al-Lalaka'i sun ce majhulai ne, ba a san majhuli ne, ba a san shi ba, yace ba Zahabi ya ce ba majhuli bane, mutum hudu suka yi ruwaya daga gare shi, in ko duran da mutum biyu suka yi ruwaya daga gare shi to jahala ta huta. Asbaq Abu Yasa Abu Hatim ya ce majhuli ne, to Bukhari kuma ya ce ba majhuli bane, kenan wannan majhul ne nisbi, ba a aiki da cewa majhul ne irin na wannan wanda mutum ɗaya ne ko biyu suka jahilce shi, sauran jama'a kuma sun san shi, ba a aiki da wannan jahala, ga sunan da dama cikin Bukhari da Muslim. Shi yasa raddin da ake ma Bukhari da Muslim kan cewa sun kawo sun yi ruwaya daga wasu marawaita masu rauni, dukkan su akwai amsa akan su, malamai sun bada. Far'un yace reshi yuqbalu ta'dilul abdi, cikin matani ne, ana amsar adaltawa ta bawa wal mar'a da mace al-arifin, wanda suka san ilimin al-jarh wa ta'dil, babu zancen cewa sai munyinin kunga inda ya sha bambam ilimin al-jarh wa ta'dil ne, sha bambam da shahada, shahada hai mace biyu suke zama namiji daya, nan kuma in mace daya ce ma take da ilimin hadisi ta raunana ko ta adaltar za a dauka. Qadi Abubakar bayan ya kawo maganganun mafi yawancin malamai da na Madina da wasu su yace ba amsar ta adilin mata la cikin ruwaya wala cikin shahada, to wannan magana ba akan ta ba ake Khadija yayi ka hujja da cewa mata ma suna adaltarwa su cewa na marwaci adali ne ko da'ifi ne a amsa da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi Barira game da kissa Aisha cikin hadisul ifk Annabi ya ji ya tambayi Barira me kika sani game da sa'anin Aisha tabbashi amsa take cewa ba ta da wani lahi illa iyaka kawai tana an ta kwaba gari da tabari awaki su cinye wannan shine lahinta inna san tana da wani lahi shi kuma wannan yarinta ce to wannan Annabi ne ya tambayi Barira to kuma heidi raddin da za a ma Khadija anan Barira sahabiya ce sahabbai kuma dukkan su adalai ne babu zanta ba a kwatanta su da ana dara hudda uwa yake sahabbai bisu cikin wannan magana cewa wani mai rauni ne wani mai kaza ne yake cewa man urifa aynuhu wa adalatuhu wa jihiruhu mutajjabihi wanda aka san ainin shi an san shi wani ne amma kuma aka jahilci adalcin shi an san adalcin shi kai kuma aka jahilci sunan shi to wannan ana hujja da shi an san shi kawai sunan shi ne ba a sani ba kuma an san adali ne to wannan rishin sanin suna bai cutarwa Khadija ya tabbatar da wannan a cikin al-kifaya fi ilmi ruwaya wanda Abu Bakar al-Bakillani ya kawo wannan magana daga gare shi yake cewa jahilta suna bata cutarwa akwai shi kuma hadisi da dama wanda suke nuna haka ne yawa bari mu yi sanin wa idza qala idan marwaici yace akhbarani fulanun aw fulan wani ya bani labari ko wani wa huma adalani kuma dukkan su adalai ne ce oh tujabihi za ai hujja da shi kamar hadisi ne masalan wani ya karantar da shi wani ya karantar da shi wajen jiro malamai sai ce wani ne ya bani hadisin nan ko kuma wani to in dukkan su adalai ne babu cutarwa wannan shakkun da yayi bai cutarwa za a dauka ai aiki da shi dan in ma wannan ne da ya bashi labari adali ne fa in jahila adalatu adihima idan aka jahilci adalcin dayan su cewa dayan mun san adali ne da yace Ibrahim ya bani labari ko kuma Isa ya bani labari idan Ibrahim kin adali ne amma Isa kin ya zama na masalan ya zama na shi wannan majhul ne au qala ko kuma yace au fulanan agari ko kuma yace kowa na ko wanin shi yace la mai tajjabihi to wannan ba za a yi hujja da shi ba idan haka ne dayan an san shi dayan an jahilce shi ba za a yi hujja da hadisin nan ba ko kuma shi kin cewa akhbarani fulanun aw ghayruhu wana ya bani labari ko kuma wani ba shi ba to wannan ba za a amsa ba saboda bai ayyana ba ba san kowa yayi ba balle ai hukunci akan shi ilimin hadisi ɗan uwa abu ne wanda aka aza shi a hanya mafi tsabta mafi tsarkaka da kaidodi wanda za a kiyaye maganar Annabi kada ƙarya ta shigo cikin ta shi yasa muke ga la yatrukuna sagiratan wala kabira bisa barin mas'ala ko mun kananta ta ko mun babbanta kuma duka wannan hanyoyin magabatan musu al-Hafiz Daraquthni sai Haibun Ma'in sai Ahmad ibn Hanbal sai Ibn Hibban da su Bukhari su Muslim dukkan su dai da sauran su manyan malaman hadisi sun san wannan ka'idorin su suke dabba kama bisa marawaita su hukunci akan hanya hadisi ko sahihai ne ko da'ifi ne wannan hanyoyin suka sani kuma da wannan ka'idorin su suke amfani da su su dabba kasu abun gakin marawaici mu yanzu muna karanta su ne dan saboda mu san hanyar da suka bi kin da abu ka'idorin da aka azaba wai dan mun isa wa mu mai hukunci akan wani hadisi ko mai dirasan wani sanadi mun rauna na shi ba mun isa ba sai riga sun kare komi kawai dai dan mu san sukin da suka yi ga abin da suka hanyoyin da aka bi dan zai taimaka ma mutum yana da kyau a ce ko da kai ba zaka iya yi ba amma wanda yayi kasancewa ga abin da ya dogara da shi ga hanyoyin da ya bi in an samu sabani kuma wannan kana iya aunawa in ka kai matakin aunawan ma tukun amma ba zan can ba kai ka dauko na marwaci wanda su bisu yi ba akan shi ka ce kai wannan akan shi baka isa ba akwai sosai ma akwai ilimin muka da dama wanda suka dauki wannan janibin wannan abubuwan da ake faɗa yawancin su alƙalai kuma da iri-irin suna da wani bangare da dama ilimin jarh wa ta'dil masalan wannan da kuma makamantan su akwai wani guri da suke gamewa da shahada wajen shahada kuma abu ne na alƙalanci abu ne na alƙalai kenan a ta wannan bangaren akwai inda suke samu suke kwatsewa su zo daya akwai wani guri kuma da su kasance ilimin jarh wa ta'dil yake banta da abin shi kamar wannan cewa ana amsa ta mace ita daya kaga in shahada ce he mace biyu hakanan kuma in jarhi ne na mace a wajen shahada ba amsa in kuma ta'dil ne na wajen alƙalai su ba za su amsa ta'dilin mace kuma rauna na mace tana iya cewa wani mai rauni mai yiwa tsana shi ce tayi ko ya neme ta da aure ya rasa ko kuma a ce wata ce wani mai adalci ne kuma da ko wani dalili za a bincika a kasa wanda wani sababi wanda tsakanin to wannan duka wannan ba a wajen shahada ba a amfani da shi amma kuma wajen ilimin hadisi amfani ake da shi matukar dai malamin hadisin ci to sai yanzu dan bayani da zan yi akan manyan magabata na malaman hadisi da muke doka daidai ku muna dan bayani akan su dan kadan cikin tarihin su dan sabar dokan izina da sanin matsayin su da sanin darajar da Allah ya ba su kuma mu ma mu yi fatan Allah ya dora mu akan hanyar da ya dora su na yau babban malami da zan mu gani na hadisi shine al-Imamul Baihaqi الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ما لم يسكتي لم تسعفنا كتب التراجم المتوفرة بشيء أسرة البيهقي لتتهن تاريخي غباكي دي لتتهن تاريخي بسبامو مغانا تيوكي كميدو هنك لنكم لتتهن تاريخي غباكي دي بسبامو لاباري بدا تاريخي أسرة فامينا الإمام البيهقي أشياء دموانا نيجيكا موانا نيجا أسرة شكا فامي شباب واندي كيلوانا لابار ya girma yana malamin shi ko aka ganshi aka san shi tana yiwa kuma irin wannan a wani guri ne ya rayu wanda ba a san shi ba a da tarihin shi yace lakinnal lazina alamahu sai dai abinda muka sani annahu bada'a dalabil ilmi cewa ya fara neman ilimi da sauraron hadisi tun yana dan yaro dan karami cikin shekaru da su ce 15 ba Baihaqi al-Imam al-Baihaqi Allah mushi rahama shi da kanshi yake ba mu labari gami da neman farkon ne sha'anin shi akan neman ilimi mu saurara mu ji magana shi da kanshi Allah ji kanshi yake cewa inni munzu na sha'atu wabtada'at fi talabil ilmi aktubu akhbar rasul yace ni tun lokacin da na tashi tun tashi na da na tashi yarintata na shiga cikin neman ilimi ina rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'u asar sahaba ina tattala asar hadisai maganganu na sahabbai da abubuwan da ya gudana tsakanin su allazina kanu a alamuddin wanda sune alama ta addini wannan maganganu ne Baihaqi ne wa asma'u mimman hamalaha kuma ina sauraron su ga duk wanda yake dauke da su wa ata'arrafu bi ahwali rawati minhu faza kuma ina neman sanin halin marwaitan da kuma mahardatan hadisi wa ajtahidu fi tamyiz sahihi min saqimiha ina iya kokari na wajen bincikewa da rarrabewa tsakanin sahihi da wanda yake marar lahiya cikin hadisi wa marfu'iha min mawqufiha da marfu'i da mawqufi ina kokarin rarrabiya mun yi musalawul hadis mai ake ne da marfu'i ma udifa ila annabi abinda aka raba zuwa ga annabi na aiki ko hada ko kuma tabbatarwa ko sifa kulqiya ko halqiya mawqufi fa ma udifa ila sahabi abinda aka raba shi ga sahabi to Baihaqi yace ina kokarin rarrabiya tsakanin abinda aka raba ga annabi ko kuma sahabbai wa mawsulaha min mursaliha da kuma mawsuli ko kuma mursali summa anzur fi kutubi haula ila ayyima Baihaqi yace sannan kuma sai nake duba cikin littattafan wannan magabata allazina qamu bi ilmi shari'a wanda suka yi tsaye akan ilimin shari'a wa bana kullu wahidun minhum mazhabahu wanda kowanne daga cikin su akan su ya gina mazhabin shi alama balagil kitabu wa sunna akan fahimta alkitabu wa sunna yana nihin malaman mazhaba dukkan su Malik shi dan Shafi'iyya ne Malik Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal dukkan su kowa yana kokarin kafa mazhabar shi akan alkitabu wa sunna a shine Baihaqi yake zance yace fa ara kullu wahidu minhum qasara alhaq na gani cewa dukkan kowanne daga cikin su gaskiya yake nuhata fi ma takallafa wajtahada cikin iya kokarin da yafi a da'ima kullufa cikin bada abinda Allah ya hauda mishi yace wa qad wa'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi haqiqa yayi alqawali cikin hadisi sahihi liman istihada ga wanda yayi ijtihadi yayi kokari ya dace yana da lada biyu wanda yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada guda yace la yakunu al-ajru ala al-khata ba wai ana nihin baladan kuskuren wannan da yayi shine za a bashi ladan yace wa inna ma alama takallafa min al-ijtihad Baihaqi yace ana bashi ladan ne akan wahala da yayi ta neman binciken abu kai iya bincike akan wata mas'ala sai ka bada ta da kuskure ladan da za a baka ba wai kuskuren ba da kai a wahalar da kai ta binciken shine Baihaqi yake ni yace wa yarfa'u ismul khata kuma kuskuren da yayi sai a dauke mishi kuskuren shi zunubin sai a yahe mishi innama kullifa ijtihad fil hukm ala zahir dun al batin, yace dan saboda an azama shi hukunci ne cikin zahiri ba batinin lamari ba, iya kokarin shi. Wallahi alamul ghaibu illa Allah, babu wanda san gaibu kuma sai Allah. Duk wanda zai bada fatawa ayi bincike ya ga wifkan daidai Qur'ani da hadisi, iya fahimta shi ce baya ce ba a wajen Allah ma magana haka take, shi dai a iya fahimta shi haka abin yake, shine abinda al-Imam al-Baihaqi yake ne. Kuma inda kyakkyawan niyya yayi ladan shi bashi Allah zai yi, ba za a ce tunda kuskure ne kai ba, adalci ne na Allah, ba an ce tunda kuskure ne kai zinubin za a azama maka, to sai a dauke maka zinubin kuma a baka lada guda. Abu na gaba su kenan, wannan Baihaqi shi da kanshi ya bamu labarin tun yana dan yaro ya tashi neman ilimin hadisi, kuma Allah madaukin sarki ya arzuta shi da shi. Sai littattafan Baihaqi, Baihaqi Allah mishi rahama yana da littattafai masu yawa, yana da littafin dalailun nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibi shari'a. Duka wannan kawai yana ta bayani ne akan mujallal wajen nawa ne, duka yana bayani ne hadisai da dalilai da suke tabbatar da cewa annabi alayhi salatu wasallam manzo ne na Allah, khasa'is ne na annabi alayhi salatu da dalilai na annabi tashi. Yana da as-sunanul kubra, sanannan littafi ne, yana da ahkamul qur'an, yana da ahadisu shafi'i dan saboda shi dan shafi'iya ne, yana da fada'ilus sahaba, yana da kamar yadda Ibn Ahmad ibn Hanbal ma yana da littafi fada'ilus sahaba. Sai al-jami' li shu'abil iman, wanda aka yi shahsani da cewa shu'abil iman na Baihaqi. Sai kuma yana da al-ba'as wan nushur, wannan su ne mafiya littattafan shi da suka yi shahara, sanannu ne suna nan ana amfani da su. Sai maganganun malamai akan al-hafiz al-Baihaqi da sanin kima shi da darajar shi, Abul Ma'ali al-Juwayni ke cewa babu wani malamin Shafi'iyya sai ya kasance al-Imam Shafi'i yana da baiwa akan shi, yace sai al-Imam Abubakar al-Baihaqi, Baihaqi shi yake da baiwa akan al-Imam Shafi'i wajen shi ya ba kariya mazhabin Shafi'iyya kariya, dan ba al-Imam al-Baihaqi ba malamai suka ce da mazhabin Shafi'iyya ya rushe, dan saboda shi yazo ya tsaida shi, ya kafa mishi asali, ya kafa mishi hujja da dalilai, ya shimhuda shi. Dan al-Imam Shafi'i da rubuce-rubucen shi ba akan mazhabin shi bane. Jalil az-Zahabi yake fada akan cewa yayi daidai haka nan ne, dan ba Baihaqi ba shi kanshi yana da iko yayi mazhaba ta kanshi ya kirkiro, yana da iko dan saboda yalwa ilimin da Allah ya bashi da kuma sanin da yake da na sabanin malamai. Shi yasa zaka ganshi a cikin masail na ilimi, masail na fiqh zaka ga yana tawargi da su, ya faɗi cewa ga dalili kuma ga hujja ga mazhabar da yake daidai kuma ga dalilan su ga raddi ga wa'ancan dillata tawan shi haka ne. Abubakar al-Baihaqi malami ne na usul kuma addini, gashi ga kwadayi ga gudun duniya, kuma ga shi ɗaya ne a zamanin shi wajen harda baya da sa'a, kuma ya baya da kwatamce wajen rike hadisan annabi, yana daga cikin manya-manyan ɗaliban hakim. Hakim Abu Abdullah ne Saburi mai abin nan al-Mustadrak ala Sahihaini, al-Imam al-Baihaqi ɗalibin shi ne, kuma ya mahi al-Imam ya ma dara malamin nashi wajen taharri wajen kiyaye ilimin hadisi. Al-Imam Ibn al-Kattani, Ja'far Ibn al-Kattani ke cewa tafaqa al-Hufaz ala anna talmizuhu al-Baihaqi ashadd taharriyan minhu, malamin sun yi ittifaqi cewa Baihaqi ya mahi malamin nashi hakim wajen kiyaye ilimin hadisi, shi yasa littattafan shi zaka gani ba su da da'ifai da mawdu'ai kamar yadda a cikin na malamin nashi addakwai al-Mustadrak. Tajuddin Subki yake cewa kana al-Imam al-Baihaqi ahadul a'immatil muslimin, Imam al-Baihaqi ɗaya ne daga cikin manyan shugabanni na musulunci, kuma shari'a ne ga mummune mai kira ne zuwa ga igiyar Allah mai kwari, babban malamin fiqh ne mai girma mai daraja, kuma gashi da ilimin usul, kuma gashi jagora ne ga zuhud da gudun duniya, kuma da yarda da abin da Allah ya bashi, ko mai tsayuwa ne akan sarkake mazhabi na annabi alayhi salatu wassalam da reshen shi, kuma da kiyaye mazhabin Shafi'iyya da bashi kariya, dutsi ne daga cikin dutsi a cikin ilimi. Sai rasuwar al-Imam al-Baihaqi, Baihaqi Allah ji kanshi da gafara Allah mishi rahama, ya rasu a cikin watan Jumada al-Ula shekara ta 458 kenan, yanzu shekara 1000 ba kadan yana kabari, yana dan shekara 74 ya bar duniya, Allah mishi gafara Allah mishi rahama. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai ga baki ɗaya, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah ya mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.